More music at HausaSongs.com.
Ku danna subscribe domin samun cikakken shirye-shirye.
Antamura amuran kauna.
Wire kan waka.
Ya rana kowa murna.
Shara hawaye. Amaria,
Amaria,
you didn't decide.
Now we're